A daidai lokacin da aka kara baza jami'an tsaro a yankin Numan da ke kudancin jihar Adamawa, biyo bayan tashin hankalin da ya auku a yankin da ke da nasaba da fadar kabilanci a tsakanin al'umman Bacima da kuma Fulani makiyaya, lamarin da kuwa ya ji asarar rayuka. Yanzu haka fashewa gabanin al'umma a yankin na kokirin ne da a yafe wa juna kowa ya maida wukansa cikin kube. Wannan rikici dai, baya ga asarar rayuka da kuma dukiya, yanzu haka ma ana neman maida yankin na Numan kufayi sakamakon gudun hijiran da ake yi. To sai dai kuma yanda ma hankula ke fara kwantawa. Shugaban garamar hukumar ta Numan Rabaran Arnold Jibla, wanda ya tabbatar da cewa kayuka takwas ne abin ya shafa, ya ce yanzu haka fatini ma suka so mu ɗaukar matakin gano bakin zarin magance tashin hankalin.
Komai ya lafa tunda wani abin da ya faru har zuwa wayewan gari ba mu samu labarin wani tashin hankali da wuri ba. So ni zan kira na zuwa wurin jama'a shine a dawo a zo a tafi kuma a nemi da za a yi a tauna a samu a kai maganganu da zai kawo mana zaman ma'ana maganar zaman tauna na sulhu kenan. Wani abin ya faru da abin da wani ba abin da wani zai iya yi abin ya riga faru. Da ya rage mana shi ne zauna a tattauna a nemi yaya za a yi a yi yafiya kuma a ci gaba da rayuwar da aka saba da.
To kaman wani ƙauyuka ne lamarin ya shafa kuma kaman asarar rayuka mutane nawa aka rasa?
To yanzu dai baka statistics na abin da ƙauyukan da abin ya shafa so far, zan ce akwai ƙauyuka kusan 7-8 haka, akwai guda 2 gefen Jamsa, akwai 5 gefen Numan, biyar a kusana, kuma akwai tsallakin 6 da gefen Numan. Akwai biyu gefen Jamsa ko 6, so garin sun tashi 8 kenan.
Ko da yake zuwa yanzu ba bayyana adadin waɗanda aka kashe ba, to amma rahotanni na cewa rayuka da dama ne ma suka salwanta, ciki ko hada na wasu hakimai biyu, yayin da wasu bayanai ma ke cewa wasu gungumar matasa sun tare hanyar sabana suna kisan daukar fansa. Kuma wannan ko na zuwa ne yayin da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ke kawo ziyara gani da ido a garin nan Numa a yau Talata. To sai dai ko yayin da ma wannan ke faruwa, yanzu haka tuni wasu shugabannin matasan Bacima suka yi hunkuro domin kawo fahimtar juna. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin Afremu Fultura ke bayyana wa manema labarai.
A jeji ne ƙauyuka ne can Fulani da manoma, saboda haka cikin Numan muna lafiya kala wannan matsayin makawo kan zauna Numan ana tashi hankali ga ganin Numan. Ai bidai yuba mu ga juna gaskiya, ba ta suna da ake a karamar hukumar Numan, muna roƙon jama'a don Allah an san Bacima da zaman lafiya, ba san mu da tashi hankali ba. Ai huwar da aka ma dai a shekarun ka baka taba jiwa ga Bacima ya tashi daga wani gari yana tafiya wani gari tashi hankali ba.
Ko ma da menene dai, yanzu ko amma zura ido ne a ga irin matakin da gwamnatin kasar za ta dauka kan wannan lamari. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.